Smart, you're the best.
Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
Hey, gross, yeah, I did. I got some guy here on your part. I love the movie, you know, like you. I thought you were going to kill that.
I go cool, I can't. Mazava.
When I pull up on the stairs, Luigi's all about when I'm faking.
Ricky, tap ballet.
Don't forget, if I show first, don't let them bust on the taking.
Ricky, tap ballet.
We are outlaws breaking rules, but I must air wall traffic.
Ricky, tap ballet.
All the runabout shot, little in our tire, the outfit.
Ricky, tap ballet.
So, Mata, bada, hanya, kamu, muna, zua. Kulum, uma, nani, take it, taya, nia, dua. Albert kune suke zuwa kama ana ruwa kariya kake nima nasa ayo ira sura bounce the bet it's time to blow it says that's kache bound make sense ga muna muna running settings agari harmana your set you know the lyric is lead best I thank the lord cause I am feeling blessed in the rap say mu insha uns kuma suka a is lead guest hey to na shigo gari ga muna dai muna shagali en mata na sun fudari kuma ba laya ai ba gadali kai malan dan gwazari ko kawai wani mai tozali a duniya ba wani adali ai mu muke sa mai ganda bari fira ku so gari da gudu totir a dari birki ta balle ba wani shege far zai ja mana layi birki ta balle arewa gabas ta kudu mun sa su alayi birki ta balle ina bala'i a garin wani zafin shayi birki ta balle to birki ta balle to birki ta balle to birki ta balle to birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle to birki ta balle to birki ta birki ta balle to birki ta balle to birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle laga abun mamaki Glory snapareti she tell me she love my sauti that's why the boy is moving to like dig guy in namu spenti lashes a cikin faranti na baro biro tare paper kila chez ba musu baiti na jeje gidan gauro gauro ya bani tuwon dusa ban karba ba ina tsoro tsoron me tsoron una jan baki a guje ni naje na skokaki daga nest tun naga no my g hello my g yace ina mai karo yazo gaci a bani pensi in zana shi in yace fa wai zai saka arto biro na zata kama shi the sound is a classic ka duba a fayi salama na hada da buba komen squeeze na kayanka kwantar nace in shata da guga bricks hanyar tafiya akwalan taku birki ta balle remix wada su da suya har da balangu birki ta balle na faso gari da gudu totir a dari birki ta balle ba wani shege far zai ja mana layi birki ta balle arewa gabas ta kudu mun sa su alayi birki ta balle ina bala'i a garin wani zafin shayi birki ta balle to birki ta balle to birki ta balle to birki ta balle to birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle to birki ta balle to birki ta balle to birki ta balle to birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle kai birki ta balle
for my dopejam.com
connector.